Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Isra'ila ta kai karin harahara ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke iko da shi a kowane lokaci. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko a kalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. A karon farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas inda ya kira da tsagaita buɗe wuta da kawo ƙarshen rikicin.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bandaga sun kai wani hari da ya yi sanadin salwatar rayuka da dama a jihohin Sokoto da Kebbi a baya-bayan nan.
Abin da muka fahimta lokaci ya yi da ya kamata mu tsaye da ya kamace mu ban mu ce za mu duki doka da hannu ba amma lokaci ya yi da ya kamata mu ma mu fito mu kare kanmu.
Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kimanin mutane 30,000 ambaliyar ruwa ta shafa a gundumomi 9 na kasar Ghana sakamakon bude babban madatsar ruwa a Kosambo. Sannan za ku ji cewa hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru 2 da suka gabata da karancin kudaden shiga da kasar Ghana ke fuskanta su ne suka jefa wasu ƴan kasar cikin talauci a cewar daraktan bankin duniya na yankin Ghana. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka inda za ku ji cewa shugaba Joe Biden na Amurka ya nemi ƙarin biliyoyin daloli don taimakawa Isra'ila da Ukraine. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai karin harahara ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke iko da shi a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shumna dake arewacin kasar. Za a ajiye waɗanda aka kwashe a gidajen da kasar ke daukar nauyin su. Garin yana kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon inda mayakan Falastinawa ke ci gaba da kai harharar rokoki da makamai masu linzami. Ministan tsaron Isra'ila ya shaidawa sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. A birnin Quds, Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya shaidawa shugaban Isra'ila Isaac Herzog cewa Burtaniya na goyon bayan ƴancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta, ya kuma jaddada buƙatar samar da agaji ga mazauna Gaza. An kashe fiye da Isra'ilawa 1,400 da Falastinawa 3,400 a yakin. Dakarun tsaron Isra'ila sun wallafa a shafin X wanda aka fi sani da Twitter cewa jiragen yaƙi sun kai hari kan sama da wurare 100 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin Gaza a cikin dare, tare da lalata ramuka da ɗakunan ajiyar kayayyakin harsasai da ma na hedkwatar aikinsu. A yau Juma'a Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya yi balaguro zuwa ƙasar Masar cikin ziyararsa ta baya-bayan nan a gabas ta tsakiya yayin da rikicin yake ƙara ta'azzara. Trinidad Sunak ya gana da shugabannin Isra'ila da kuma yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana cewa gyaran hanyoyi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayarin motocin. Da aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya da abinci da ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da maitani ga harin bazata da mayakan Hamas suka kai ta Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Harin bama-baman da ya haifar da dubban ɗaruruwan mazauna Gaza da suka rasa matsugunansu tare da buƙatar agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya kulle yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Masar na bada damar shiga Gaza a ziyarar da ya kai Isra'ila a wannan makon. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Alhamis cewa takaitaccen tallafin jin kai ga Falastinawa da ke zaune a Gaza ba zai wadatar ba.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A Najeriya yayin da mahukunta ke kokarin lalubo mafita ga matsalar rashin tsaro, ana ci gaba da samun hare-haren ƴan bindiga a sassan ƙasar daban-daban da ke kisa da yin garkuwa da mutane. A baya-bayan nan ƴan bindiga sun kai wani hari da yayi sanadin janyo mutuwar mutane 29 a jihar Sokoto. A jihar Kebbi ma ƴan bindigar sun yi sanadin mutuwar mutane 3. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Harin da ƴan bindiga su haka a garin Soron Gabas da ke karamar hukumar mulkin Benji ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya mako biyu da suka gabata, lokacin da rundunar ƴan sanda ta tabbatar da mutuwar mutane 4 shine ya bar baya da kura inda ake ta samun yamutsi tsakanin Hausawa da Fulani da ke makwabtaka da juna a garuruwan Soron Gabas da Soron Yamma har aka samu salwantar rayuka 29. Umar Dan Habib Tudun Kose shine shugaban karamar hukumar mulki ta Benji.
A cikin rashin mazaɓaɓe Soron Gabas waɗanda Allah ya kaddara sun kala salatu sun biyo wannan to kai mutum 17 waɗanda an kafe da su suna hannun barayi har yanzu mutum 20 Soron nan ma shi ma wannan Abraham abinda sun kala salatu sun mutum 17 waɗanda an rike da hannun barayi mutum 10.
Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto a lokacin da yake jajantawa al'ummar da lamarin ya shafa ya ce wannan matsalar ta cin zarafin al'umma da ƴan bindiga ke yi ba da jimawa ba za ta zama tarihi.
Ba da dadewa ba za su gane kurinsu. Abinda muka fahimta lokaci yayi da ya kamata mu fitai da ya kamance mu, ban mu ce za mu doki doka da hannu ba, amma lokaci yayi da ya kamata mu ma mu zo mu kare kanmu.
A jihar Kebbi ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto a cikin daren Talata wayewar garin Laraba ta wannan mako, ƴan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye da ake kira Kanzanna da ke karamar hukumar mulki ta Bunza inda suka hallaka wasu mutane tare da yin garkuwa da wasu. Alhaji Umar Ahmad shine shugaban karamar hukumar mulki ta Bunza.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka mun rashi sanadiyar shigowar barayi ɗan bandit a cikin garin Kanzanna. Mun samu rashin mutum 3 a wannan gari, sannan kuma an dauke mana mutum 2 mace guda namiji guda. Babu shakka wannan al'amari da ya faru mun samu damuwa kuma muna cikin tashin hankali. Babu shakka dole sai gwamnati ta shigo ta ɗauki matakin da ya kamata domin mu samu natsuwa.
Tare da kwamishinan ƴan sanda a jihar Kebbi CP Chris Aimono Wane ya ziyarci ƙauyen da min jajantawa jama'ar.
I am the commissioner of police in charge of Kebbi state. I'm here this morning in Kanzanna.
Kwamishinan ya yi Allah wadai da wannan aika-aika da ta faru tare da bayar da tabbaci na cewa rundunar ƴan sanda tana bibiyar lamarin domin ƙoƙarin ƴancin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma sada su da iyalansu. Lamarin rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'a a Najeriya musamman a arewacin ƙasar, duk da yake mahukunta na kan ƙoƙarin shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan Ukraine ta ce mai yiwuwa dakarun Ukraine sun kai hari da jirage marasa masu saukar angulu kan kayan aikin tsaron sama na Russia a filayen jiragen sama. Rahoton ma'aikatar ya ce an kai harin jiragen masu saukar angulu tara a Burniax da kuma guda biyar a Lunax, kuma mai yiwuwa an lalata su. Ukraine ta ce ta yi amfani da makami masu linzami masu cin dogon zango na ATACMS da Amurka ta samar a farko a hare-haren. Idan rahoton game da jirage marasa masu saukar angulu ya tabbata, ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ce da alama waɗannan asarorin da Rasha ta yi zai yi tasiri, kuma zai yi tasiri kan makaman kare kanta da kuma gudanar da aikin kai hare-hare a yankunan da abin ya shafa. Ya ce Rashan za ta sha wahala wajen maye gurbin jirage masu saukar angulu. A halin da ake ciki kuma, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis kan yadda makaman za su taimaka wajen ƴantar da Ukraine daga Rasha.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leka bangaren rahotannin mu. Ambaliyar ruwan da ta faru sanadiyar bude babban madatsar ruwan a Kwasamba a Ghana ta sa mutane kimanin 30,000 rasa matsugunan su a gundumomi tara a yankin Volt da ke birnin Accra, lamarin da ya lalata gonaki, gidaje da dukiyoyin al'umma. Waɗanda lamarin ya shafa na yin kira, wato na ƙara yin kira ga hukumomi da su kai musu ɗaukin gaggawa. Ga rahoton da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
Hukumar Ladimo ta ce sama da mutum 30,000 da ke cikin gudumomi tara ne ambaliyar ruwan ya hana su matsuguna, yayin da hukumar kula da ruwan yankin Volta wato VRA kuma ta ce ruwan sama da aka dinga tukkawa shine ya cike madatsar ruwan ta Akusumbo, wanda ya tilasta bude ta daga ton 5,000 zuwa 10,000, inda ya haifar da ambaliyar da ta lalata gidaje a cikin gudumomi da ke kewaye da ita. Daya daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa, wanda bai bayyanar mana da sunansa ba, ya ce
we are facing a lot because if you see the water,
muna fuskantar abubuwa da yawa domin idan kika dubi wannan ruwa babu wanda zai iya shan sa a duniya. Gonakin mu da gine-gine da komai namu duk sun rugutse, dan haka muna neman agaji sosai domin mu tsira wannan
garin.
Shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya bada tabbacin cewa ministan kuɗi da na abinci da na aikin gona za su haɗa kai da ofishin sa domin samar da cikakkiyar mafita ga waɗanda suka yi asarar gonakin su. Samuel Okojo Tuabulakwa, mai wakiltar mazaɓar Tungo ta Arewa a majalisar dokokin Ghana da ke yankin Volta inda ambaliyar ruwan ya fi kamari, ya ce
we've never been in this state, so this is a constituency on its knees.
Ba mu taɓa shiga cikin wannan halin ba. Wannan mazaɓar ya dunkusa da gwiwarsa. Mun yi asarar gidaje da yawa, mun yi asarar dukiyoyi masu yawa, ba mu da ruwan sha, an yanke ruwan famfi, an yanke wutar lantarki, kuma yadda kuke gani makarantu da dama duk an rufe. Mutane da yawa suna fama da rashin lafiya da damuwa, shi yasa na kawo likitoci daga kungiyar likitocin Ghana domin su gudanar da aikin jinya kyauta. Ko muna da sana ilimin halayyar da Adam suna sassaunawa da waɗanda har yanzu akwai tsoro da fargaba
tattare
da su. An gina madatsar ruwar a Kusumbu a shekarar 1965, kuma yana ɗaya da kogin Volta da ke kudu maso gabashin Ghana. Shi ne madatsar ruwar da ke samar da wutar lantarki da ruwan sha a duk faɗin ƙasar Ghana da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Ghana. Faɗin madatsar ruwar a Kusumbu ya kai mita 124, tsawonsa ya kai mita 660. Yana cikin tafki mafi girma a duniya. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Hawa Abdulkarim. To har yanzu dai muna a ƙasar Ghana. Daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana ya faɗi cewa hauhawar farashin kayayyaki da ƙarancin kuɗaɗen shiga sakamakon taɓarɓarewar tattalin arzikin da ƙasar Ghana ke fuskanta su ne suka jefa wasu 'yan ƙasar cikin talauci. Kalaman daraktan na zuwa ne bayan da aka fidda wani rahoton Bankin Duniya da ya ce sama da kashi 1/4 na 'yan Ghana suna rayuwa a ƙasa da dala 2.15, wato kwatankwacin CD 25.31 a kowace rana. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bago na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jawabi a wajen taron ranar kawar da talauci a Accra, Mr. Pierre Lapote, Daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana, Liberia da Sierra Leone, yace hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata ya nakasa karfin sayan kayayyaki, yayin da kudaden shiga suka yi karanci da kuma tabarbarewar tattalin arziki da kasar ke fuskanta a halin yanzu, sune suka jefa wasu ƴan Ghana da dama cikin talauci. Masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani yace baya ga waɗannan dalilai ma mafi karancin albashi da gwamnati ta gindaya ma'aikata ya ƙara sanya al'ummar Ghana cikin talauci.
Bai dan ma mun waiwaya gwamnatin kasar Ghana ta aje kuɗi da yake bai kamata a biya ma'aikacin kasar Ghana kasa da wannan ba, shine kuɗi CD 14. To idan ko mutum zai yi aiki ya biya shi na rana ɗaya CD 14, ma'ana wannan CD 14 bai kamata ya doki duka ya ci abinci ba, ya kamata ya aje wasu dan biyan wasu bukatu nan gaba. To ma'ana akwai mutane da yake sun dara wannan bincike ma da Bankin Duniya ta yi da yake suna fama da talauci.
Wasu ƴan kasuwa a Ghana sun jaddada ikirarin da Bankin Duniya ta yi.
Sunana Muhammadu Mustafa, gaskiya akwai talauci cikin garin nan kwarai. Muka lura da irin mutane da suke zuwa wurin wallahi kana sanin gaskiya akwai talauci cikin gari. Domin muna iya muje wurin shagunan ma wanda yake muka sana'a ɗaya muke yi. Zaka ga mutumin da ka san shi jiya yana iya mutane yau shi ke roka ma a bashi. To tabbas akwai talauci.
Sunana Muhammad Abdul Nasir, an fi sani na da Babawo. Gaskiya dai talauci ya yi wa garin, saboda mutum na ya fito ma tun da safe ko aiki guda ma bai yi ba, dinki nake yi, kaya ka yi aiki yau kamin sabo ya zo ma ka ci kudin ya kare, ta ya zai ma mutum ya spend 25 cedis.
Sunana ne Fauziya, gaskiya garin ya yi karshe. In ka ci abu yau gari ya waye, ka ce an kara ba kudi, talauci ba sai kaya, haka ka ci abinci ya je ya kai ta Ghana, ba ki saba kayan da yaran su ke da shi su
A cewar Mr. Pierre Lapote, samun aikin yi ga jama'a ita ce hanya mafi inganci da za ta rage raɗaɗin talauci da rashin daidaito a ƙasar. Domin haka, tilas ne masu tsara manufofi su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da kare marasa galihu da zuba jari a inda zai samar da ingantattun aikin yi yadda za a samu bunƙasar amfani ga kowa. Baya ga waɗannan matakai da Mr. Lapote ya bayyana na rage raɗaɗin talauci ga ƙasa, sai dai Hamza Tijjani ya ce cimma muradin rage talauci ga Ghana zuwa shekarar 2030 zai yi wuya sai idan ƙasar ta yi gyara a wasu ɓangarori.
Tukan ku ayi a magance kudirin da yake Ghana ta aje nan shekara 2030 to ya mata wahalan gaske, saboda Ghana tana fama da wasu matsaloli manya-manya. Na farko akwai yawan karin farashin kaya, musamman ma karin farashin kayan abinci. Sa'annan kuma ga yawan faduwar darajar CD ga fadan Russia da Ukraine, saboda mafi yawanci Ghana tana dogaro kan wayannan kasashe ne dan neman kayan hatsi da saura. Sai dai shawaran da zamu ba Ghana, ya kamata Ghana ta maida hankali bangare na harkar noma, ita ce da take taimaka ma lamari na tattalin arziki. Ya kamata Ghana ta waiwaya ta koma ina ne aka samu matsala harkar noma ya gurbaci. Ya kamata gwamnati ta yi kokarin magance wannan.
Alƙalin ma na nuna cewa kusan mutane miliyan 700 a duniya suna rayuwa cikin matsanancin talauci, yayin da suke rayuwa akan ƙasa da dalar Amurka 2.15 a kowace rana, kuma sama da rabin su na rayuwa ne a yankin kudu da hamadar Sahara. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullah Bago, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa shugaba Joe Biden ya ce a yau Juma'a zai aika da majalisar dokokin ƙasar buƙatar neman ƙarin kuɗi na biliyoyin daloli da zai taimaka wa Isra'ila da Ukraine. Sannan daga cikin manufofin ziyarar da Biden ɗin ya kai Isra'ila ranar Laraba, har da batun samar da maslaha kan yadda za a gudanar da ayyukan jin kai a yankin Sirin Gaza. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira kai tsaye ga Amurkawa da su ci gaba da samar da kudaden tallafi a fadan da Ukraine da Isra'ila ke yi. Da yammacin ranar Alhamis, Biden ya yi wannan kira a wani jawabi da ya yi daga mashahurin ofishinsa na Oval Office, wanda ba kasafai yake jawabi daga wurin ba. shugaban na Amurka ya kuma yi nuni da irin ta'asar da ake tafkawa a rikicin Isra'ila da na Ukraine. Yana mai cewa duk da cewa rikicin daban-daban ne amma suna da kamanceceniya. Wato dukkan su suna kokarin shafe tsarin mulkin demokradiyya ne a makotansu. Yayin da yake shin alwashin takawa dukkanin su burki. Biden ya ce tarihi ya nuna cewa idan ba a ladabtar da 'yan ta'adda ko kuma masu mulkin kama karya ba, to za su iya ƙara haifar da rudani da mace-mace da barna.
That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request.
Biden kenan yake cewa gobe, wato yau Juma'a, zan yi maza-maza na aika da majalisar dokoki buƙatar neman ƙarin kuɗi wanda zai taimaka wa muhimman ƙawayenmu ciki har da Isra'ila da Ukraine. Babu haufi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan zuba hannun jari wanda har al'ummomin da ke tafi ma za su ci gajiyarsa. Ku taimaka mu tsare dakarunmu daga fadawa cikin bala'i. To gabanin yi wannan jawabi a ranar Alhamis, al'ummar Isra'ila ta yi lalle marhabin da zuwan shugaba Joe Biden din a ranar Laraba, wanda ya kai ziyara kasar don nuna mata goyon baya da ita da shugabanninta. Bayan ganawa da jami'an Isra'ilan, Biden ya kuma zanta da waɗanda suka tsira daga harin da Hamas ta kai da kuma waɗanda suka kai ɗaukin farko. Sau'i kaɗan kafin ya kama hanyar zuwa Isra'ila, wani harin roka ya faɗa akan asibitin Al-Ahali da ke tsakiyar yankin Gaza wanda ya kashe ɗaruruwan Falastinawa. Mayakan Hamas sun ɗora lakin harin akan Isra'ila, kuma dubban Falastinawa sun yi zanga-zanga a yammacin kogin Jordan, inda har wasu daga cikin su suka rika jifan jami'an tsaron Falastinu da duwatsu yayin da suke kokarin tarwatsa su da hayaki mai sa kwalla. Kakakin dakarun tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya musanta hannun Isra'ila a harin, inda ya dora alakin akan mayakan Hamas.
Hali al-Mahdani Hospital in Gaza
yake fashewar da ta auku a asibitin Al-Ahali ta faru ne sanadiyar harin roka da mayakan jihadi suka harbo wanda ya kauce wa hanya. Yayin da yake nuna goyon bayan Isra'ila a wani mataki da ba a taba gani ba, shugaba Biden ya nuna damuwa kan yadda jama'a suke bukatar kayayyakin jin kai a Gaza. Isra'ila dai ta katse wutar lantarki da man fetur zuwa Gaza, yayin da Hamas ke rike da 'yan Isra'ila 200 dogayen motoci dauke da kayayyakin tallafi da aka tanada don al'ummar Gaza da yawansu ya kai miliyan 2.2 sun jeru a yankin Rafah da ke kusa da iyakar Masar, wacce aka rufe tun bayan barkewar wannan rikici. Biden dai ya yi nasarar shawo kan Isra'ila wajen amincewa a buɗe iyakar Masar don shiga da kayayyakin tallafin. Sai dai ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bari abu da tallafin ta cikin yankinta zuwa Gaza ba har sai an sako 'yan Isra'ilan da ake tsare da su. Dr. Rick Peppercorn, jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ne a yammacin kogin Jordan da Gaza.
What is needed in Gaza now?
Yace abin da Gaza ke bukata shine hanyar da za a shigar da kaya cikin gaggawa. Ya kamata a buɗe wannan hanya ta Rafah ba tare da ɓata lokaci ba. Ana buƙatar man fetur, ruwa, abinci da kuma magunguna. An riga an tanadi kayayyakin nan, suna nan a buɗe. Jira kawai ake yi a ba da izini. Isra'ila dai ta ba sama da Falastinawa miliyan 1 umarnin su fice daga arewacin Gaza su koma kudanci. Tana mai cewa hakan mataki ne na kare lafiyarsu. Kusan mutum rabin miliyan ne suka bi wannan umarni, ciki har da Fida Al-Araj, wacce ke aiki da kungiyar Oxfam ta Birtaniya da ke ayyukan jin kai a yankin Gaza, tare da mijinta da 'ya'yanta 5 da mahaifiyar mai gidanta. Su uku Al-Araj tana sauya wurin zama tun bayan barkewar wannan rikici. A halin yanzu tana zaune ne a Rafah da ke iyaka da Masar.
We are seeking a safer place.
Yace bukatar mu ita ce mu samu wurin da za mu tsira da 'ya'yanmu. Sarkata ba za ta iya gudu ko tafiya ba. Saboda haka muna neman inda za mu tsira ne. Duk da cewa ban yi tsammani akwai wani wurin tsira a daukacin yankin na Gaza ba. Ma'aikatar lafiyar Falastinu da hukumar lafiya ta duniya WHO a Gaza sun ce sama da mutum 3,000 aka kashe tun da aka fara wannan rikici, ciki har da mata da yara 1,500. Adadin waɗanda suka ji rauni ya ƙaru matuƙa bayan harin da aka kai asibitin Al-Ahli.
My cousin, his family.
Tace bam ya faɗa akan gidan ɗan uwana da iyalansa da mafiyarsa da matarsa da yaransa 5, kuma duk ya yi ɗaiɗai da su. Babban ɗansa shekarunsa 13, ɗan autansa kuma shekarunsa 2. Bam ɗin ya yi kace-kace da su. Ko ga wasu ba mu gani ba, ballantana mu yi musu jana'iza. yayin da wannan rikici ke ƙara yaduwa kuma Isra'ila ke shirin kutsa kai cikin Gaza. Al-Arash ta ce da ita da sauran Falastinawa da ke yankin Gaza suna cikin damuwa saboda mummunan halin da suke fargabar za su shiga. Masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Linda Grandstein wacce ta da asalin rahoton, sai Fiona Landudu da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To bari mu faro da sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Muna tarda Allah wadai da sayan motocin alfarma wa ƴan majalisun kasar mu Najeriya don gudanar da ayyukan su da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a daidai lokacin da al'umman kasar mu Najeriya ke fama da matsalar rayuwa. A gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan lamari. Sai kuma sako da ke cewa salam VOA Hausa. Hakika lokaci yayi da ya kamata gwamnatocin kasashen mu musulmai na duniya su hada kai domin tunkarar irin kalubalen da mabiya addinin Islama ke fuskanta a cikin kowane irin kusurwa da ke fadin duniya, duba da irin ababen da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Gaza da sauran wasu kasashen duniya da mabiya addini ke fuskantar tsangwama. Wannan sako ya fito ne daga hannun Sani Gulli Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa. Sai kuma sakon Babandi Mamman Bandi da Ali Sarki Nima da tasiru unguwar Tudu suka ce matakin gwamnatin jihar Borno na rufe gidajen batala saboda matsalar tsaro hakan yayi daidai. Muna fatan hakan ya zama sanadiyar samun dawwamman zaman lafiya. Sako na gaba da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika ya kamata kungiyar kasashen musulmi ta duniya ta dauki dukkanin matakin da ya dace domin kawo karshen hare-haren da kasar Isra'ila take kaiwa Gaza. Daga karshe muke addu'ar Allah kawo wa al'umman kasar Falastina mafita. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar da kuma Comrade Umar Babanya ya sabo gida a jihar Jigawa. Wannan sakon ya fito daga Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbi. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ba mu ji dadin dakile yunkurin tserewar hambararren shugaban kasar Niger Muhammadu Bazoum ba zuwa jihar Kebbi mai makwabtaka da Niger da wasu sojojin Niger suka yi ba. Da fatar Allah ya gaggauta kubutar da shugaba Bazoum domin ya fita daga kangi da yake ciki da iyalansa. Sakon mu na karshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace gaskiya wannan lamari akwai bukatar diga ayar tambaya ganin yadda Najeriya ke neman kasashen da ke binta bashi su yafe mata, sai kuma gashi mun ji shugaba Tinubu na batun ciwo wani bashin. To wai idan har an san ba za a iya biya ba, me yasa ake ciyowa?
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A karan farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas a jiya Alhamis, inda ya kira da tsagaita bude wuta tare da jaddada cewa kafa kasa mai cin gashin kanta ta Falastinu ta hanyar samar da kasashe biyu shine babbar hanyar kawo ƙarshen rikicin. Shugaban na China Xi Jinping ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister Masar Mustafa Mabuli a birnin Beijing, inda ya ce babban abin da ya sa a gaba shine dakatar da fadan cikin gaggawa.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma Fiona wadda ta hada shirin da bada umarni da ma engineer Mariga, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.